Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 31, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidan Radio VOA Africa kan mita 102.5 da kuma ta gidajen radion amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Niya dukkan su fa a zangon FM. Na masu na'urar komfuta ma suna iya jin mu yanzu haka kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan ana la'asari ya lafiya yau Lahadi 4 ga watan Fabrairu shekara ta 2018 daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin akalar shirin a daidai wannan lokaci ga kanun labarai.
Rundunar sojan Turkiya ta ce a karon farko an kashe sojojin ta 7 a rana guda a farmakin da take kaiwa arewacin Syria. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jiya Asabar an kakkabo ɗaya daga cikin jiragen yakin ta a Syria. Sannan wani jigo a jam'iyyar Democrat ya sake yin watsi da takardar nan mai zargin hukumar binciken Amurka ta FBI da shiga harkar siyasar ƙasar.
Kanun labaran kenan.
Boko Haram has gone up to tell the people in their enclave that when they come to surrender to us they are going to kill them.
Yace sakon da muke so mu bayar anan shine mu ba ma kashe mutanen da suka mika kansu amma ayan kungiyar Boko Haram kan ga ya musu ƙarya na cewa idan har sun mika kansu za mu kashe su.
Muryar da kuka ji da turanci ta komandar rundunar yaki da Boko Haram a jihar Borno Manjo General Rogers Nichols kenan aka ji. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Kungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama a Kano sun koka kan yadda hukumomi a jihar suke sake dawo da siyasar ƴan daba. A jamhuriyar Niger kuwa wato jam'iyyun adawa ne suka yi gamayya suna zaman dirshin don nuna adawa da ƙarin haraji. Za mu kawo muku maimaita shirin duniyar Amurka.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Rundunar sojin Turkiya ta ce ta yi asarar mafi muni a na rayukan sojojinta a rana guda a farmakin da take kaiwa akan yan bindiga a arewacin Syria. Sojojinta akalla 7 aka kashe jiya Asabar. 5 daga cikin su sun mutu ne a yankin Afrin lokacin da aka kai hari kan tankar yakin da suke ciki. 2 kuma sun mutu ne tun da farko a jiya din. 1 daura da inda aka kai hari kan tankar yakin. 1 kuma daura da kan iyakar Syria da Turkiya. A martanin da ta mayar, Turkiya ta ce jiragen yakinta sun kai hari kan wasu wurare na 'yan tawaye da ke yankin da aka kai harin na kan tanka. Tun a ƙarshen watan jiya ne dai Turkiya ta fara kaddamar da farmaki kan dakarun kurdawan YPG da ke Syria, waɗanda Turkiya ke ɗauka a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda masu alaƙa da ƙungiyar awaren kurdawa da ke Turkiyar. Zuwa yanzu dai Turkiya ta rasa sojojinta 14 a wannan faɗan. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jiya Asabar an kakkabo ɗaya daga cikin jiragen yakinta a daura da garin Sarakef da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawayen Syria. Kuma 'yan tawayen sun hallaka matuƙin jirgin bayan da yadduro ta amfani da laima. Ƙungiyar saka ido a Syria da kuma ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Syria mai hedkwata a Birtaniya sun tabbatar da faruwar al'amarin tare kuma da bayanin cewa kaftin ɗin na tuƙa jirgin Rasha mai inji biyu ne. Samfurin su 25 jet mai tafiya kusa da ƙasa wanda aka ƙirƙiro saboda taimaka ma sojojin da ke ƙasa. To sai dai shaidu sun ce an kashe kaftin ɗin jirgin ne bayan da ya buɗe wuta kan 'yan tawayen da suka yi yunkurin kama shi. Kafar labarai ta Reuters ta ce ƙungiyar nan ta Tahrir al-Sham mai ra'ayin jihadi wadda ke da alaƙa da tsohuwar ƙungiyar nan ta Al-Qaida Shiyar Syria ta yi kirarin kakkabo jirgin da makami mai linzamin da ake sabawa a kafada. Rahotanni na nuna cewa wannan ne karan farko da 'yan tawayen Syria suka harbo wani jirgin yakin Rasha tun daga ƙasa. Jiya Asabar wani jigo a jam'iyyar Democrat kuma ɗan kwamitin majalisar dokoki kan shari'a ya ce takardar zargin nan da ake takaddama a kai, wadda ta ce masu bincike na hukumar binciken Amurka ta FBI sun yi amfani da matsayinsu ba bisa ƙa'ida ba a binciken da suke yi kan zargin cewa Rasha ta yi katse London a zaben shugaban Amurka na shekara 2016, shiriri ta ce kawai mai cike da kurakurai. Takardar zargin wacce kwamitin majalisar dokoki kan batutuwan sirri ta fitar a bar kunya ce, a cewar dan majalisar wakilai dan jam'iyyar Democrat Gerald Nadler, a martaninsa kan wannan takardar da ta ja hankalin bangaren siyasar Amurka a wannan satin. Ya kara da cewa yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun ji kunya. Nadler ya ce yan Republican sun ki bayyanawa ko hukumar ta FBI ta dogara ne kacukan ko a'a akan wata takardar tsegumi kan Trump da wani still ya rubuta. Ya kara da cewa takardar zargin ta kasa gabatar da wata hujja mai nuna cewa wani bangaren kundin tsegumin da still ya rubuta ba gaskiya bane. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai tafi yankin Arewa maso gabashin Asiya a wannan satin a wata ziyarar aiki da zimmar kyautata al'amura, saboda kuma ya dakile duk wani yunkuri na amfani da gasar wasannin Olympics da Koriya ta Arewa za ta yi wajen yaɗa manufofinta. Bayan an masa bayani kan tsarin kariya da makamin nukiliya mara linzami a gobe Litini a sansanin sojin sama da ke Alaska, Pence zai ci gaba da balaguransa a jirgin Air Force 2 zuwa ƙasar Japan. Zai gana da Prime Minister Japan Shinzo Abe ranar Laraba a birnin Tokyo, inda Prime Minister zai shirya ma Pence din liyafar cin abinci. Kasar Maldives, wacce tsibiri ce, ta afka cikin dambarwar siyasa. Gwamnati ta gargadi cibiyoyinta da su yi biris da duk wani kira daga kotun kolin kasar na tsige shugaban kasar Abdullah Yamin. Duk wani umarni daga kotun koli na kama shugaban kasa zai kasance mai saba ma kundin tsarin mulkin kasa kuma mara hurumi, a cewar Attorney General din shari'ar kasar Muhammad Anil a yau dinnan Lahadi a wani jawabinsa da aka yada a gidan talabijin din kasar. A makon jiya ne dai kotun kolin kasar ta bayar da umarnin sakin wasu 'yan adawar siyasa su tara da kuma su 'yan majalisar dokoki 12 waɗanda ke adawa da shugaban kasar, ciki har da tsohon shugaba Muhammad Nahid da ke gudun hijira a kasar waje. Nahid ne shugaban kasar na farko da aka zaba a demokaradiyyance.
Ibrahim Ka Almasi Garba aka ji da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. Madalla, runduna ta bakwai ta mayakan Najeriya sojojin ƙasa wacce take fafatawa da yan Boko Haram ta ceto mutane fiye da 80 galibin su mata daga dajin Sambisa. Ga ci gaban rahoton da Haruna Dauda ya aika mana daga Maiduguri.
In conjunction with the support of the Air Force, was able to dislodge and kill all Boko Haram members that were within that camp.
Yace rundunanmu ne da kuma taimakon rundunan sojan sama na Najeriya suka tarwatsa waɗannan mutane da kuma kashe dukkanin 'yan kungiyar Boko Haram din da suke wannan sansani, wanda har ba mu daman kubuto da waɗannan mutane da dama da kuka gansa yanzu hakan. Suna nan fiye da 80, wasu daga cikinsu kuma yanzu hakan suna karɓar magani a asibitin sojan sama.
Some have been there for the past 4 years. Some 3 years. Some of them have been impregnated by these stupid people.
Yace wasu daga cikin sun kwace fiye da shekaru 4 a wannan daji, wasu kuma shekaru 3. Wasu daga cikin su har ma waɗannan mutane marasa mutunci sun masu ciki. Ana azabtar da su da dama, ana kuma dukan su. Ba ga yadda suke ba, yawancin su sun wahala a hannun waɗannan mutane.
The idea is that we are not killing people who surrender. That is the main message here. Boko Haram has gone up to tell the people in their enclave that when they come to surrender to us, they are going to kill them.
yace sakon da muke so mu bayar anan shine mu ba ma kashe mutanen da suka mika kansu, amma ayan kungiyar Boko Haram kan gaya musu ƙarya na cewa idan har sun mika kansu za mu kashe su. To yanzu dai kun ga abin da muke yi, ba ma kashe duk wanda ya mika kansa, a cewar Major General Rogers Nicholas kenan. A gaskiya dai waɗannan mutane dukkaninsu ba su da sha'awan gani, ganin yadda suke da alamun wahala a jikinsu da bayanwa da ma wasu ƙananan yara jarire haka ke ta zabga kuka. Mun kuma samu zan tare da kadai daga cikin waɗannan mata, wadda aka ce matar ɗaya daga cikin likitocin Abubakar Shekau din ne.
Da na ji sojoji sun zo jimiya Sabil Huda, sai na ce mishi ka kai ni ziyara Sabil Huda, zan je gai da mutane na Sabil Huda. Sai ya kawo ni, sai ya ce mun bari na aje ki gobe, sai in zo kin gama ziyara zan je karba magani a gurin imam. Gobe in na zo sai in zo ɗauke ki mu tafi. To daga zuwan shi kenan sai muka yi gudu zuwa cikin kogi. Dama ni ma da farko ma na yi gudu suka kama ni, suka kara komar da ni. Sun ce mun idan na sake yi kashe ni za su yi. Shine kenan muka gudu muka dawo kogi. Sai na biyo ta cikin kogi din, na zo na samu sojoji suna zama. Sai na zo na zauna a wajensu.
Wane ne Abu Yasir din?
Shi doktor ne Abu Yasir din.
Doktor waye?
Shi in an samu ciwo haka shi babban likita ne. Tiyata ma yana yi in kaman appendix haka nan ma yana yi.
Shi likita ne na kwarai ko kuma na gargajiya ne?
Ah, shi din nashi na kwarai ne, ya karanta.
Ya karanta aikin likitanci? Shi ne kuma mai gidanki?
Eh.
Wani sako ke da shi ga mutane da suke can ajeji yanzu haka?
Sakon da ni zan ba su kawai su haƙura. In sojojin sun dawo kar su gudu. Dama suke mana kariya akan cewa wayan sojojin sun dawo za su kashe mu, ba za su bar mu ba. Shi yasa yanzu mu din ma idan sun dawo guduwa muke yi, muna jin tsoro ne.
Bayan mika waɗannan mutane ga gwamnatin jihar Borno ne kuma ta hannun shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jiha injina Ahmed Satomi, wadda Alhaji Bello dan Balta ya wakilta, sai muka tambaye shi game da inda aka sa a gaba.
Yanzu mun je dukkan wani abu ya kama na a dawo da hankulan su, su zamanto sun shiga cikin society. Insha Allah Rabbi, state government karkashin jagorancin gwamna Kashin Shatima, insha Allah Rabbi komai zai tafi daidai.
Suno da wannan mutanen da ku karba yanzu haka?
Eh, yanzu mutanen da kuke gani mun karbi mutum 82 ko 84 zan iya gaya maka.
Injina Ahmed Satomi kenan, wanda Alhaji Bello dan Batta ya wakilta, da kuma aka miƙa waɗannan mutanen da aka ceto daga hannun ƴan kungiyar Boko Haram din daga yankin dajin Sambisa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Najeriya kasar mu ce, gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu na jihar Kano sun yi Allah wadai da yunkurin jami'an gwamnatin jihar ta Kano da sanatoci da ke wakiltar jihar a majalisar dattawan Najeriya ke yi na dawo da siyasar daba a jihar. Da Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
A wani taron manema labarai da suka kira a ƙarshen mako, gamayyar kungiyoyin fararen hula da na gwagwarmaya sun ce abubuwan da ke faruwa tsakanin tsoho da sabon gwamnan jihar Kano da kuma mukarrabansu bai dace da tsari da aƙida da kuma tarbiyyar al'ummar jihar Kano ba.
Abin da muka gani ranar 30 ga wata na makamai da shugabanni a ciki da 'yan majalisu da gwamna a tsakiya tsage-tsage da makamai da abubuwan ji da tashin hankali shine muka kyankyami abin, muka kuma tur da abin da ya faru. Abin da ya dada bata wa wato shugabannin kungiyar da kungiyar ta murai shine sai muka hango kuma a can National Assembly an taso da maganar cewa yaya za a dawo da siyasar daba. Muka ga kuma sanatocin mu sun tashi sun kare wannan magana, sun faɗa cewa ita Kano dama haka ta saba da abubuwan ta, kuma wai magana ta cikin gida ce. Abin da muka gani ba abin cikin gida bane, ba abin da muke so ya ci gaba bane, abin da muke so a kare ne. Akwai zabe a zaben nan, inda muka ga mutuncin mu zai karu kuma development din mu za a daga, sai mu karkata gaba ɗaya mu a nan bangaren.
Ajiya Aisha dan kani kenan guda cikin shugabannin kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a jihar Kano. Ita kuwa Hajiya Hawwa Ibrahim Eliako cewa ta yi tabarkin da shugabannin gwamnatin Kano da wakilan kanan a majalisar dattawan Najeriya suka kama abu ne da ka iya gurbata tarbiyyar al'ummar Kanawa a lokaci mai zuwa.
Saboda wa'annan yaran da ake amfani da su ba su da cikakken ilimi, ba a ba su abin da yake bukata ba, inganta rayuwarsu. kuma an dauko su an saka su a wata hanya wadda kuma za ta gurbata musu rayuwa ma gabaki daya. Mu wayannan siyasa ta wani bangare ana yin ta kamar abin da Bature kowace mutane mu suke cewa cult. Mu mun ga ba tsarin mu bace ba, saboda in dai siyasa gaskiya ce, siyasa ce wadda take neman ci gaban al'umma baki daya, ko ba kai bane kake kan gadan mulki, ya kamata ka zamanto mai shawara kuma wanda kai ma kaga baci zaka iya fadi, kun kuma gyara ne kai ma ka shiga a gyara da ka.
Masu kula da al'amura dai na ganin cewa matakin gamayar kungiyoyin gwagwarmayar tamkar fargar jaji ne. To amma kuma Ibrahim Wayya na cewa
ba fargar jaji bace, akwai mutane na kirki da wali suka tattara da sauran kungiyoyi, aka tattara aka je aka ga mai girma gwamna, aka ga shi ma mai girma sanata, aka zauna da su, aka yi tammayi musu maganar yadda za a daidaita su fahimci juna a siyasance ya zamana kanan aka sa a gaba. To babu dalilin da zai sa a dinga samun wannan haifan matsala.
Yanzu me matakin ku na gaba?
To mataki na gaba shine mutane duka masu hankali su shigo cikin wannan tsarin. A ga yadda za a yi waɗannan mutanen wanda suke haddasa mutane fitintunu, tunda dai ta hanyar ƙuri'a mutum yaje inda yaje yake takamar da mukamin da yake da shi, to shikenan ka fitar da shi daga cikin tsarin, ka kawo wanda kake ganin zai iya. Wannan shine kawai. Kai zamu ci gaba yanzu da tuntubar juna mu kungiyoyi masu zaman kansu, yadda zamu fito da tsare-tsare da zamu yi wa al'umar Kano jawabi, sannan mu waye musu da kai na yadda abin nan ba za a iya barin sa ba, to shikenan a yi yadda gabaki ɗaya za a kawo su gabaki ɗaya, kawai shikenan tsarin. Salim Ali.
Comrade Ibrahim Wayya kenan na gamayyar kungiyoyin fararen hula da na gwagwarmaya a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Daga jamhuriyar Niger kuma wasu jam'iyyun siyasa na ƙawancin adawa na can na ci gaba da zaman dirshin a dandalin Tumo da ke birnin Yamai a wani sabon salon gwagwarmayar da suka bullo da shi don tilasta hukumomin ƙasar su aiwatar da gyaran fuska akan tsarin kasafin kuɗi da suke zargin yana ƙunshe da haraji da ke jefa talakawa cikin halin tsadar rayuwa, yayin da ita gwamnatin ta Niger ke cewa ba haka zancen yake ba. Ga Sulaimu Mini Barma.
An daɗe ana ruwa, ƙasa tana shanyewa, ma'ana an daɗe ana jerin kwano, ana meeting, ana declaration, ana koke-koke, gwamnati ta yi kunnen ƙashi. Sai muka kirkiro da wanga sabon salo don tsammanin gwamnati ce ta ke yalla 'yan siyasa kaɗai ne ke magana, ko kuwa shugabannin ƙungiyoyin al'umma su ne suke magana. To yau wanga zaman dirsin da muke na sa'in da ta gani don jama'a al'umma kowa ya zo ya faɗi albarkacin bakin shi, an koyi hakan, kowa ya hau ya faɗi mene ne kukan shi game da wagga ƙazamtatta haramtattar doka ta jamin district don al'umma ta faɗi kukanta.
Tun da safe kuka fara wannan zaman darshen kenan, wannan na nufin kuna nan har zuwa wani lokaci kenan?
Muna nan sai in jama'a ta ce muna nan, al'umma muke bi.
Za ku ci gaba da zama har sai zuwa da yamma ko kuma da dare?
Ƙwarai da gaskiya muna nan, in dai al'umma tana nan muna nan.
To me kuke jira daga hukumomi ne?
Wannan doka ta ƙasin ƙasa da 'yan ƙasa ba su so a hiddanta, a ajiye a gyara.
Amma Hajji Akahin, ku ku yi wannan zaman darshen, can baya akwai ƙungiyoyin fararen kula sun sha zanga-zanga, ba idan haka akwai wasu jam'iyyun ƙawancen adawa na FRDA su ma sun yi duka ne akan waɗannan matsaloli, amma har yanzu ba su samu biyan bukata ba. Ku idan kun yi wannan zaman darshen zai sa a samu biyan bukata ko gwamnatin ta saurare ku?
Yan ƙasa ne suke nan suna gama ƙari, kowane ya zo da tashi hikima ya gwani a gama ƙari, a yi cinca matsalolin ki dai mu kare da matsalolin da sun ka addabi ƙasar Nijar, da waɗanga mutane sun ka zo sun ka azama ƙasar Nijar ba li ba la. Mutane suna cikin wahala, suna cikin yunwa, suna cikin rishi, a zo a sa musu wanga abu. Ga abun gane kowa ne yake kawa da wanda duk ke kishin Niger yana jin ciwon Niger, duk sai ya kawo gudunmuwar shi bisa kan waɗanga abubuwa da ba mu.
To bayan zaman dashen Hajji a ƙarshe, idan gwamnatin bata saurare ku ba ko kuma ta tuntube ku don tattaunawa, me zai biyo baya?
A'a, mu je zuwa ne, muna nan zuwa. Ka san an ka ce sarkin yawa yayi sarkin ƙarfi.
Za ku ci gaba da gwagwarmaya.
Ƙwarai da gaskiya.
Hajiya Maryama Gama ce ɗaya daga cikin shugabannin zaman dirshin kenan, aka ji take tattaunawa da Sulaimun Muni Barma. Ana tare da sashin Hausa Murai Amurka a nan birnin Washington DC karfe 10 da kusan minti 20. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. To a shirin duniyar Amurka na wannan makon za ku ji cewa ana ta yabawa da kuma sukan jawabin halin da kasa ke ciki da shugaba Donald Trump ya gabatar a karan farko tun da ya karbi mulki.
I think I'm hearing everything I want to hear from Trump.
Ina ganin na ji duk abin da nake so na ji daga Trump. Kuma ga dukkan alamu zai kai mu gagaci.
We didn't hear a word about the environment. We heard more.
Ba mu ji komai ba game da muhalli. Abinda kawai muka ji shine batun yaki babu komai dangane da zaman lafiya.
We heard nothing about peace.
Kaɗan kenan daga cikin abin da za ku ji. Sunana Mahmud Lalo.
Tonight I call upon all of us to set aside our differences.
A wannan dare ina so na kira a gare mu baki daya da mu kauda bambance-bambancen da ke tsakanin mu domin mu samu da hadin kan da zai ba mu damar cika alƙawarin da muka dauka. Wannan shine abu muhimmi.
This is really the key.
Kadan kenan daga cikin jawabin da shugaba Trump ya gabatar a gaban ƴan majalisun dokokin kasar wanda suka hadu a mataki na hadin gwiwa domin sauraron jawabin na halin da kasa ke ciki daga shugaban. Har zuwa yanzu ana ta ci gaba da tsokaci kan jawabin na Trump, inda yayin da magoya bayansa ke san barka da jawabin nasa, wasu kuwa akasin haka suka rika nunawa, inda tun daga zauren majalisar yayin da aka baiwa 'yan jam'iyyar Democrat dama su yi takaitaccen jawabi, kamar yadda ake yi al'adance a duk lokacin da shugaban ƙasa ya kammala nasa jawabin. Joe Kennedy na uku, jika ga dan uwan ɗaya daga cikin fitattun shugabannin Amurka a ƙarni na 20, ya ki koya ambaci sunan Trump. Yayin da ya wakilci jam'iyyar Democrat wajen gabatar da jawabinsu, inda ya yi wannan shaguban.
Bullies may land a punch. They may leave a mark.
Akwai yiwuwar masu son musguna ma mutane su yi nasarar kai duka, har ma su bar tabo. Amma ko so ɗaya a tarihin ƙasar ta Amurka ba za su taɓa zama daidai da ƙarfin mutanen Amurka da suka haɗa kai domin su kare makomarsu
ba. Managed to match the strength and spirit of a people united in defense of their future.
Ba dai Joe Kennedy ne kadai ya bayyana adawar 'yan Democrat a zuwan majalisar ba, wasu daga cikin masu adawa cikin 'yan majalisun sun ƙaurace wannan zaman. Sannan 'yan majalisar dokoki baƙaƙen fata su ma sun sanya wani kyalle da ake kira Kente, da ya samo asali daga wata ƙabilar kudancin Ghana, a wani mataki na yi wa Trump hannunka mai sanda kan kalaman ɓatanci da ya yi akan ƙasashen nahiyar Afirka, inda ya kira su ƙasƙantattu. Sai da duk da adawa da wasu ke nunawa, shugaban na Amurka ya burge wasu. Emmanuel Harris, mai goyon bayan jam'iyyar Republican ne.
I think I'm hearing everything I want to hear from Trump.
Ina ganin na ji duk abin da nake so na ji daga Trump. Kuma ga dukkan alamu zai kai mu gagaci, domin yana gyara tsare-tsaren da aka bata a baya.
Reforming the country from broken policies.
Sai dai ga Renan Shannon, jawabin na shugaba Trump ya gaza a wannan fannin.
We didn't hear a word about the environment. We heard more.
Ba mu ji komai ba game da muhalli. Abinda kawai muka ji shine batun yaki babu komai dangane da zaman lafiya.
To war nothing about peace.
Ita kuwa Garziela Mati, mai zama a jihar New York. Abinda bai mata dadi a jawabin na Trump ba shine yadda shugaban ya alakanta manyan laifukan da ake aikatawa da bakin da ke shiga kasar.
It's like this idea that, you know, that everyone coming into this country.
Wannan yana nuna kamar duk wanda ya shigo Amurka barazana ne ga kasar. Sannan kuma nuna cewa duk wanda ke cikin kasar ka iya gamuwa da wani hadari ba daidai bane.
To da ƙarshe ko me masana'a fannin siyasa ke cewa? Stephen Pfeiffer, jami'i ne a Cibiyar Brookings.
I think his base heard a lot of things in that speech they're going to like.
Ina ganin masu goyon bayan sa sun ji abubuwa da yawa da za su faranta musu rai. Amma irin tawo fahimtar jawabin ba zai yi wani tasiri ga dimbin jama'a ba, saboda jawabin nasa yayi tsayi sama da sa'a guda har da mintuna 20 fa. Kuma babu wata dabara da ya bayyana kan yadda za a ci gaba. Kawai ya lissafo wasu batutuwa ne ba tare da ya faɗi takamaimai me zai yi.
But without a lot of specific substance.
To sai dai yayin jawabin nasa, shugaba Trump ya nanata cewa kasancewa tsintsiya madaurin ki daya shine mafita ga kasar ta Amurka.
All of us together as one team, one people.
A matsayin mu na tawaga guda, al'umma guda, kuma iyalin Amurkawa daya, babu abin da zai iya gagaran mu, saboda masaukin mu da zuciyar mu da kuma makomar mu daya ce a ƙarƙashin tutar wannan babbar ƙasa ta Amurka.
To sai dai duk da wannan kira na neman haɗin kai yayin da ya shekara guda akan karagar mulki, akwai guguwar da ke barazanar tasowa yayin da wani kwamitin lauyoyi na musamman ke binciken zargin haɗa kai da gangamin yakin neman zaben Trump ya yi da Rasha a zaben 2016, da kuma ƙoƙarin gane ko shi kansa shugaba Trump ɗin ya nemi a yi rufa-rufa kan wannan alaƙa da Rasha. jama'a da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin waɗanda aka ji murayensu da Mike O'Sullivan da kuma Stephen Hammond da suka haɗa ainihin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kuma an saurari shirin duniyar Amurka. A ƙarshe mako kuma in ce a maritin Juma'a ne aka jinaiza tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Dr. Alex Kwame ga kuma Alphonsus da rahoton abin da ya faru. To kamar yadda muke muku bayani muna da rahoto ne daga wato ƙasar wato ce jihar Anambra. Ibrahim nan ne ko inda aka yi wannan jinaiza na tsohon mataimakin shugaban Najeriya kan wato mutane kuwa da dama suka hallara a wurin ciki har da mataimakin shugaban Najeriya da Professor Yemi Osinbajo togara hoton.
Haka ne ta kaya a cocin St. John the Divine da ke garin Oko jihar Anambra lokacin da ake gudanar da hidimar jana'izar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Dr. Alex Ekweme, inda kuma dubun dubatar mutane suka hallara domin yi wa marigayin bankwana. A hidimar ne mataimakin shugaban ƙasa Professor Yemi Osinbajo a jawabinsa ya jaddada muhimmancin hidimar da marigayi Dr. Alex Ekweme ya yi wa ƙasa a lokacin da yana raye.
We celebrate Alex Ekweme because he practiced the eternal principles that set men and women apart from their peers.
Professor Osinbajo ya ce muna karrama Alex Ekweme saboda ya yi nuni da kyawawan akidu da sukan ware maza da mata daga sa'o'insu ko suna attajirai ko suna talaka ko sanannu ne ko ba sanannu ba. Akidun sadaukar da kai da kuma hidima ga marasa galihu da nuna ƙarfin zuciya a fuskar danniya da babakere da yake mataimakin shugaban ƙasa ya jera alamu masu matukar kyau a fannin biyayya da horo da haɗin kai da kuma aminci ga ƙasar da dukkan 'yan ƙasar. Akan wannan tubali ne tsohon babban sakataren kungiyar ƙasashe Renon Ingila Chief Emeka Anyoku ya ƙara da cewa
Dr. Alex Kweme has left remarkable legacy in three key areas: in politics, in national and international service, and in philanthropy.
Chief Emeka Anyoku ya ce Dr. Alex Ekweme ya taka rawar gani a manyan fannoni guda uku: a fannin siyasa, a fagen siyasar ƙasa da siyasar ƙasa da ƙasa, da kuma a fannin taimakon talakawa. Zamansa a fagen siyasa ya bayyana irin siyasar da ya kamata ya zama fatan makomar siyasar Najeriya. Koya aka ji da wannan rasuwar da mutane da dama suka kamanta da cewa babban rashi ne. Wannan tambaya ce ta sa tsohon ministan albarkatun ruwa Barista Muktar Shagari ya ce,
Dr. Alex Ekweme rashi ne ba ga iyalinsa ba kawai, rashi ne ga Najeriya. Mu ma gare mu rashi ne kwarai, domin yayi aiki da babanmu, yana zama mataimakinsa, kuma yayi aiki da gaskiya, yayi aiki da biyayya. Kuma ran suka ƙara mulkin da suke yi ba a taɓa jin wani abu na matsala tsakaninsu ba. Dr. Alex Ekweme ɗan Najeriya ne cikakke, mai son Najeriya, mai son 'yan Najeriya, mai son Arewa. Kuma yayi aiki a zaman shi na mataimakin shugaban ƙasa, yayi wa Najeriya aiki a zaman shi na ɗan siyasa, ya yi ma 'yan Najeriya aiki a zamansa na dattijo a wannan ƙasa ta Najeriya. Saboda haka mu mun zo nan ne domin mu yi wa iyalinsa gaisuwa.
Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Oka, Najeriya.
Manya-manyan 'yan siyasa da gwamnoni ne suka halarci wannan jana'iza. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
To, a takaice, rundunar sojin Turkiya ta ce a karon farko an kashe sojojinta 7 a rana guda a farmakin da take kaiwa arewacin Siriya. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce a jiya Asabar an kakkaɓo ɗaya daga cikin jiragen yaƙinta a Siriya. Wani jigo a jam'iyyar Democrat ya sake yin watsi da takardar nan mai zargin hukumar binciken Amurka ta FBI da shiga harkar siyasar ƙasar.
To malalla gaishe ka masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sanin ba mu da shirin dare a yau sai ku kasance tare da mu da asbahi da ikon Allah ku ji abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin wato ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed kamar na madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero Diodone da kura da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Malam Al da ya riga masa anan ni sahabu Muhammadu Zan da aka ta yi sallama da ku mu zama lafiya.